Tana watan Afrilin ba da ne gwamnatin jihar ta Katsina ta bada umarnin dakatar da albashin wasu daga cikin ma'aikatan ƙananan hukumomi 34 na jihar saboda zargin kauracewa wuraren ayyukansu, waɗanda wannan umarni ya shafa sun kai kimanin 615. To amma ma'aikatan sun musanta wancan ikirari na gwamnati, suna masu ikirarin cewa gwamnatin na muradin musgunawa rayuwarsu ne kawai. Bayan duk wani yunkuri na daidaitawa tsakanin ɓangarorin biyu, ya ci kira ma'aikatan sun gabatar da batun ga kotun kula da haƙƙoƙin ma'aikata ta tarayya da ke nan Kano, domin ta sanya gwamnatin ta ci gaba da biyan su albashinsu kuma ta biya su ariya na watanni 20 da suka gabata. Sunayen ma'aikata biyar ne da yake jikin takardar ƙarar a matsayin wakilan sauran 610, al'amarin da ya sanya lauyan gwamnati Barista Abu Umar ke cewa
abinda muke kalubalanta a nan shi ne su waɗannan mutane guda biyar da kuma 610 daga ƙananan hukumomi daban-daban na jihar Katsina. Na farko, waɗannan su biyar sun nuna ƙananan hukumomin da suka ɗauke su aiki, amma sauran 610 ba su bayyana ba, kuma ba a ma zayyana sunayensu ba. Ya kamata a zayyana sunayen 610 nan su haɗu da waɗannan biyar, na ɗaya, na biyu, na uku, har ƙarshe. Kaga kotu za ta sani. To ba su yi haka nan ba, duk da cewa misali suna da buƙata iri ɗaya, to amma kowa da buƙatar shi, kowa da yadda aka ɗauke shi aiki, to kaga ba su godan ƙa'idar ba.
Sai dai lauyan ma'aikatan ya yi martani akan haka.
Har aka kawo attorney general na jiha ƙara, to an kai duk wani agent na gwamnati ƙara. To muka ce ai by virtue of provision ɗin doka ta jihar Katsina wacce aka yi ta 1991 ta tabbatar da irin role ɗin su da suke playing akan promotion na ma'aikata, discipline ɗin su, koren su aiki da rike musu albashi da sauransu, to kuma waɗannan suna da hannu dumu-dumu a ciki. Ai wannan wanda ya ce mutum hudu muka bayyana, sannan muka zayyana, sannan daga baya muka abbato 610, bai fahimci abun ba. Saboda doka, ai duk wanda ya sani a doka da kuma ka'idojin kotu akwai representative action. Yanzu babu yadda za a yi mutane 610 su zo kotu, to don haka idan suna da claim iri daya, to doka ta kotu, rules in National Industrial Code, kuma suna da takardu wanda dukkaninsu suka ba su wannan authority din akan cewa su wakilce su.
Yanzu aka ji alƙalin kotun kula da haƙƙoƙin ma'aikatan ta tarayya da ke nan Kano, mai shari'a EDSLA, ya tsage sauraron shari'ar zuwa ranar 7 ga watan gobe na Disamba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.